mita 88.5 da la'ibin mura zamani Abakar Sabo ake tare da shi akan wannan matashiyar tasha. Idan ma sauraro basu manta ba, a kwanakin baya mun kawo muku wato labarin wani fili a can unguwar Dakata, ko mu ci wani makekin fili da kusan tun shekaru sama da 40 da suka gabata gwamnati ta yanka wajen, kuma aka samar da wannan wawo keken fili, ko mu ce hanya wacce ta haɗe unguwar tsohuwar Dakatan da unguwar Garki. Wato sai gashi a baya-baya 'yan shekarun nan wasu mutane sun zo da zumma cewar wannan fili nasu ne, ko mu ce filaye ne ma suke zargin nasu, suka ce nasu ne. Wannan yasa al'ummar yankin suka ga cewar bai kamata su bar abin a haka ba, tunda su sun san yadda aka yi abin tun lokacin da aka yi wannan yanka, kuma waɗanda suka mallaki gurin a kusa da gurin sun san yadda tasawirar gurin yake. Wannan yasa suka garzaya don yin koke ga wato kwamitin nan da ke da iko wajen tasarrufi da filayen jihar Kano, wanda tsohon kwamishinan muhalli na jihar Kano Alhaji Ibrahim Dan Azumi Gwarzo yake jagoranta. Kuma bayan an kammala zaman mun sami damar zantawa da shi shugaban kwamitin, wato Honorable Aminu Dakata. Zan haɗa mai sauraro da tattaunawar da muka yi da shi don jin dalilan da ya sa masu kawo wannan koke ga gaban wannan kwamiti.
To, assalamu alaikum, sunana Honorable Aminu Bashir Dakata. Ni ne chairman na Dakata Progressive na wannan movement da muke ta kokarin yi. To, da farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari a gaskiyance ya tayawa da al'ummar Dakata da kewaye hankali, dangane da yanda muka samu mutane marasa kishi waɗanda ba su son zaman lafiya, kawai katsan bayan shekara 41 su zo suna magana cewar hanyar da muke ikirari da take linkin daga tsohon Dakata zuwa Engirci suna cewa tasu ce, kuma bayan sun san ƙarya ne. So wannan babu abinda zamu ci sai dai mu kira da mai girma gwamna da ya shigo a matsayinsa na adali, wanda kullum baya so ya ga an dannewa na ƙasa haƙi, ya shigo da ya cice mu a cikin wannan al'amari. Kuma kamar yanda kake gani gurin nan yanzu ɗalibai ne suke zama, suke karatu sama da ɗalibai 550 kullum anan suke karatu, kuma hanya ce babba, hanya ce ta ruwa, inda kuma masu ƙananan sana'o'i suke cin abinci a gurin, wanda kuma kullum magana ne na gwamnati jama'a su tashi matasa su farka da su nemi abin yi da kuma su nemi ilimi. To an zo ana nema, ga wasu na neman su maida aljihun gwamnati baya akan irin kokarin da gwamnati take. To sai dai mu kira da gwamnati da ta shigo ta taimake mu a cikin wannan al'amari.
To bayan shi ma shugaban kwamitin wato Alhaji Ibrahim Dan Azumi Gwarzo mun sami zantawa da shi, wanda ya gaya mana cewar dama aikinsu ne irin waɗannan abubuwan, kuma sun yaba ma da abubuwan da su waɗannan al'umma suka yi cewar ba su ɗauki doka a hannu ba, suka ga cewar akwai mahukunta, ya kamata a ce sun sanar da mahukunta. Ga kuma zantawar da muka yi da shi.
Sunana Ibrahim Dan Azumi Gwarzo, shugaba na kwamitin tasarrufi da rabon filaye na jihar Kano. Alhamdulillah, daga cin Dakata da sauran mutane har da masu unguwanni da wasu dattijai da al'ummu dai na wurin sun zo da wakilci mai karfi don korafi da suke da shi a gaban kwamiti, na cewa akwai wata hanya babba wadda wasu suke kirari suna da fili ko filaye a wurin. Su kuma mutanen gari suna ganin kamar hanya ce, tun lokacin da aka fitar da gurin take hanya, maganar nan tun 1979 ake magana. Saboda haka suka yi abin da ya dace, maimakon tashin hankali suka zo suka kawo korafi. To dama kuma yana daga cikin aikin wannan kwamiti namu, an samu irin wannan maimakon a dau makami ko a yi tashin hankali a zo a kawo korafi. To sun kawo korafi, mun zauna kwamiti ya saurare su, yi cikakken jawabi, an fahimci yanayin ita matsalar. Sauran abin da ya rage mu za mu yi bincike, tunda wannan magana ce daga wajen su mutanen gari, sai kuma mu kuma mu duba mu ga ita hukuma ko gwamnati me nata tsarin ko me nata lissafin. Daga cikin wannan ne za a fitar da mafita, Allah ya yarda, a gano bakin zaren. Ba matsala ce babba ba, matsala ce mai sauki. Wakilcin da muke da shi a wannan kwamiti akwai wakilan Kano da hukumar tsarin birane da kuma hukumar ƙasa da safiyo, wato plan management. Inda wani abu a nan yake, mu kuma ba mu da matsala, muna da wakilci mai ƙarfi daga waɗannan birane. Allah ya yarda za a shawo kan al'amar.
Allah kyauta ya kuma daidaita tsakani. Kuma kamar yadda aka sani bisa al'adar wato wannan aiki, duk inda irin wannan labari ya zo akan bibiye shi ne har ƙarshensa. In Allah ya yarda kamar yadda muka faro shi tun kusan shekara 1 ko 2 da suka gabata, to za mu yi ta bin wannan labari har zuwa ƙarshensa domin ganin yadda ba ta kaya. Abakar Sabo akan Misa 88.5 da Al-FM Rezaman.